Shehun Barno, sai kauna uku shehun gombe sai ka hada da madi ga yanzu sarkin gombe
shawan shehu
shebu uku suke da jere yaga shebun sakwato shehun barno sai kauna uku shehun gombe sai ka hada da madi ga
yanzu sarkin gombe shawan shehu ga ba
Shebu bai dawakin sokowa Shebu bai dawaki na hawa Shebu bai dawakin polo
gagale gaba
sunan ya Shebu bai dawakin sokowa Shebu bai dawaki na hawa Shebu bai dawakin
polo
Shebu bai dawakin
polo gagale gaba sunan
ya Hai ga wani dan sarki na dako Ya dau buhu yana nishi
ta ka dan ta gona kakkai laki gangale gaba gurin
ya kawazo yan zalikin gonde wai sun ga mu sun kai gabre dun da shehu ya zamo
sarki araba abamo lego nan mu na gado gangale gaba